أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسلمي بركة مدساكي هدوى أتكلم أن مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب wanda yake cikin makarantar sai ijede a birnin da magaram jamhuriyar Niger. Yau mai ranar Laraba 16 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 4 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati as-salaf ahli sunnati wal jamaa, wato littafi wallafar babban malami al-Sheikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari, Allah malakin sarki ya kara mushi lafiya. Satin da ya wuce mun zo karshen asali na 10, kuma muka karanta wasu wasiyoyi da magabata suka yi dangane da abin da ya shahi maganganun ƴan bid'a da kuma mabiya sarran su cikin addini. Za mu tashi a yau insha Allah a asali na 11. Allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci. Wannan shine darasin mu na 49. Malan yake cewa manhajul ahli sunnati wal jama'ati fi suluki wal akhlaq. Asali na 11 cikin wannan littafi shine tafarkin ahli sunna wal jama'a dangane da dabi'u da halaye. Wasu dabi'u ya kamata a samu musulmi da su, wasu dabi'u ne ya kamata a ce ka sifanta da su, wasu halaye ne ya kamata a same ka da su a lokacin da kake amsa sunan kan ahli sunna. Wannan fasali abin da zai mana bayani kenan. Wannan asali zai magana akan wannan ababe. Sai malam yace min usuli aqidati salafi as-salih, yana daga cikin asallai na aqidan magabatan kwarai ahli sunnati wal jamaa, yace annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, cewa su suna yin umarni da abun da yake da kyau, kuma suna yin hani da abin da yake mara kyau. Kenan umarni da kyakkyawa da kuma hani dangane da aikata mummuna abu. Wannan yana daga cikin aqida ta magabata ahli sunnati wal jamaa. Sai yace wa yarawna bi anna khairiyati hadhihi al-ummati al-mahrumati wa istiqamataha baqiyatun bi hadhihi shari'ati al-mubaraka. Ahli sunna har ila yau suna ganin cewa wannan al'ummar tamu yau wanda muke alfahari da ita, mu ne al'umma mafi cancanta mafi alkhairi a cikin al'ummun da suka gabata. Wato malam yace ahli sunna suna ganin cewa ai alkhairin da yasa wannan al'umma ta samu fifiko akan sauran al'ummu ba wani abu bane ba face kasancewar ita wannan al'umma al'umma ce da take umarni da kyakkyawan abu kuma take hani akan mummuna. Wannan abin ne yasa ta zamanto mafificiya akan sauran al'ummai. Wa annaha min azami sha'air al-islam wa ad-din, kuma cewa umarni da kyakkyawan aiki da hani akan mummuna yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan addinin musulunci wanda ya zo da su. Sannan wa sababu hifdhi jama'atihi wa wahdatihi wa dawlatihi, kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shine babban dalili, babban sababi, babban jigo wanda yake sawa wato al'ummar musulmi ta zamana lahiya, sannan kuma su zamanto suna da haɗin kai, sannan kuma ya kasance al'umma ce bai ɗaya wadda take magana da harshe guda ɗaya. In dai ana yin umarni da kyakkyawa ana hani akan mummuna, to tabbas za a samu wannan. Yace wa annaha min ahmi ma ja'a bihi al-mursaluna alayhi musallatu wassalam, kuma manzannin da Allah ya aiko tun daga na farkon su har na ƙarshe sun zo ne akan umarni da kyakkyawa da kuma hani akan mummuna. Yace wa hiya min al-umuri allati la yumkinu an tastaqima hayatu al-bashariyati illa biha, yace kai bari dai umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna wasu abubuwa ne wa'inda rayuwar bil adama samsam ba za ta samu daidaituwa ba, ta kasance rayuwa mai kyau ingantacciya ba tare da wannan ababe ba. Shine umarni da kyakkyawa da hanya akan mummuna. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya shaida ga wannan al'umma ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun kasance mafi alkhairin al'umma wadda aka fitarwa mutane. Kaga Allah ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma, wa ana mu wannan al'umma ta Nabi Muhammad mu ne mafi alkhairin al'umma. Me yasa Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Saboda kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani akan mummuna, wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah. Wannan abun shi yasa muka zama mun to mafi alkhairin al'ummai wa inda suka gabata. To idan wannan shine dalili, to kaga kenan wato umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna wani abu ne wanda yake da girman matsayi a cikin addinin musulunci, kuma yana sa mutum ya samu fifiko a cikin rayuwa ta yau da gobe. Sai malamin yace yarauna annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min awjibil wajibati ala hadhihi al-umma. Kuma har ila yau ahli sunna a cikin aqidarsu suna ganin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna wani wajibi ne a cikin wajibin ma shi babba ne daga cikin wajiban da aka dora akan wannan al'ummar ta musulmai, qaulan wa amalan, dangane da furuci da kuma aiki. A furuci a same ka kana umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna, a aiki kuma a gani aikin ka yana umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna. Ba furuci bane ba kadai banda aiki, ko kuma ya kasance aiki banda furuci, a ya kamata a hada guda biyu, a furta da baki sannan kuma gabbai su zamanto sun aikata. Kullun ala hasabi taqatihi, malin yace kowa yayi wannan daidai gwalgwadon iyawan shi. To kaga wannan shi zai sa mu hadi abin da ya shahara a wajen mu a yau. In aka ce umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna, kowa ya saki jikin shi wai jira yake malamai su yi wannan aiki. Alhali kuma wannan umarnin ba malamai kadai shafa ba, kai ma da malamin ba zaka yi umarni da kyakkyawa kai hani akan mummuna, tunda duk wani abin da yake mai kyau kowa ya san shi, abin da yake mara kyau ma kowa ya san shi. To lokacin da zaka yi umarni da ayi abu mai kyau, ka zo da al'amru bil ma'ruf. Lokacin da zaka yi hani da ayi abu mara kyau, ka zo da annahi 'anil munkar. Wannan shine ake bukata ga kowa, ba aiki bane ba na malamai su kadai a bar su da wannan abu. Domin aka ce aiki ne na malamai kadai, to yanzu su sauran al'ummar musulman in aka danganta su da malamai su a suka yi yawa, kaga malamai yan kadan ne a cikin al'umma. To kenan kaga aka ce an bar aikin ga malamai kadai, zaka gani wanga aikin babban wannan abun, babban al'amari kaman umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna zai zamanto yayi kadan a cikin al'umma musulmi, saboda an bar malamai da shi su kadai. Alhali kuma aiki ne wanda kowa yana iya yin shi a inda kake, a cikin gidanka zaka fara kai ka fito ma umarni da kyakkyawa akan hani da kuma hani akan mummuna. Shin a cikin gidanka lokacin da ka gani diyanka, matanka, ƴan uwanka suna aiki wanda yake mara kyau, ka hana su ko kuma kyale su kai su kai? In ka kyale su kaga baka yi hani akan mummuna aiki ba. Sannan shin ka umarce su da yin aiki mai kyau ko kuma a'a baka umarce su da shi ba? Amma abin mamaki a yau mun aje wannan babban aikin, mutum bai fara daga gidan shi ba, ballantana a zo kuma unguwar shi, makwabtan shi, sannan kuma a zo garin su ma da kuma kasar ta shi gaba daya. Za ka gani yanzu mutum shi yayi arwalla ya kama hanya ta masallaci, kuma kakiyan shi na hewa sa suke wa'inda sun yi shekara goma, amma bai ce masa ba zai arwalla su je tare. Alhali kuma gaba kamata ya sa su gaba su je tare a ka'idar musulunci, in ma bai sa su gaba ba ya tabbatar da cewa sun yi din. Amma abun mamaki kawai in mutum ya je sallar shi kenan, yara in ba su yi wa shi kenan zai ga bai damu ba. Alhali kuma kaga wannan babu umarni da kyakkyawa kenan, in ba a yi musu umarni da kyakkyawa ba yaya sallar za ta bi jikin su har ya zamanto sun girma cikin ta, ya zamanto sun saba da yinta? Lokacin da ka zo gidanka ka isko, matanka da ɗiyanka sun sa talabijin gaba suna kallon abubuwa waɗanda suke lalata tarbiyya, kyale suka ci gaba da kallo, ka meko guri ka samu je ka baje kai ma ki kallo da kai, ko kuma a kai hani akan wannan abu, zaka gani so ji abun mahanawa. Me yasa? Wai saboda mutun ya hana madan za ta jawo shi. Kaga ai an ajiye wato hani akan mummuna saboda jin haushin madan. Alhali kuma wannan abun wa'inna abun su ne suke tasiri a cikin gidajen mu, sai zanto tarbiyyar mu ta shiga wani hali wanda mu kanmu daga karshe ba za mu iya tare abun ba. Alhali kuma abuwa ne ɗan kadan kanana wanda za mu ringa yi, wanda za su taimaka mana, sai ka gani gidan mu ya rayu cikin tarbiyya gidanmu al'umma gidanmu yaranmu zuri'an mu ta samu tarbiyya wadda take ta musulunci to kaga wannan yake nuna maka cewa umarni da kyakkyawa abu ne wanda ya shafi kowa da kowa kowa zai yi shi ba malamai kadai za a bari da wannan ba sai malam yace wa yaruna annal amra bil ma'ruf yake cewa wal maslahatu mu'tabaratun fi zalika kuma a ringa kulawa lokacin da za a yi umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna a ringa amfani ana duba maslaha shin akwai maslaha a cikin wannan abu meye yake nufi da maslaha yanzu akwai wanda in kai mashi umarni da kyakkyawa za ku samu matsala da shi zai iya cin mutuncin ka misali kaga wannan babu maslaha a ciki to sai ka gaya ma wanda in ya gaya mashi ba zai zage shi ba kaga anan an yaki da maslaha kenan kai da kanka ka san wannan in ka ce mashi wani je ka yarwa Allah kai sallah zai gaya maka wata magana wadda take ta sosa maka rai watakila mutuncinka zai rarama zai wani abu wanda zai nuna ricin mutunci a gare ka kima ka za ta zube a cikin al'umma to kaga wannan tumar ko kaka gaya mashi amma tabbas shi wannan din akwai wani wanda in ya gaya mai ba zai iya ci mai mutunci ba to sai ka biyo daga wajen shi kuma sai ya gaya mai kaga an yi amfani da maslaha kenan to haka ya dace ma'ana umarni da kyakkyawa ana yin shi ne ta hanyar kiyaye maslaha da abin da zai je kuma ya dawo sai yake cewa ya'muruna bil ma'ruf jumlatan wa tafsilan ana yin umarni da kyakkyawa ne a gabaki ɗin shi babu wani abu da za a ce a wannan ayi umarni da shi amma wannan a kyale shi a komai in dai abu ne mai kyau wanda musulunci ya yarda da shi za a yi umarni da shi wa yanhauna 'anil munkari kuma za a yi hani akan mummuna ghayratan ala maharimillahi ta'ala ba dan komai ba sai dan nuna kishi dangane da ababan da Allah subhanahu wataala ya haramta in kai wani yana saban Allah saban Allah in ka nuna mishi cewa wani ka bar saban Allah da kake ya nuna cewa ka nuna kishin ka dangane da umarnin da Allah subhanahu wataala ya hana ga wani nan yana aikatawa Allah ya ce kal ayi wanga yayi sai ka ce wani ka bar wannan abu saban Allah ne ya nuna cewa kai din mai kishi ne dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya haramta kuma wannan in shine abin da ya dace wa man an mitta addi hududihi kuma halin da zaka yana nuna cewa ka ba da goyen baya wajen hani akan ta'addanci na ƙetare iyakokin Allah subhanahu wataala domin sa'ama Allah ƙetare iyakokin shi to lokacin da ka hana kamar ka ba da goyen baya ne wajen hana wato wannan abin na ƙetare iyakokin Allah subhanahu wataala wa hiya jihadun li ahli zulmi wal fujur sannan kuma wannan hanin da za a yi dangane da aikata mummunan abu yace kokari ne matuƙa da za a yi li ahli zulmi wal fujur ga waɗanda suke ma'abuta zalunci da fajirci wannan jihadi ne mutun zai in ka gani ana aika saban Allah ba daidai ba wato ka zo kai hani akan wannan abin kamar kai jihadi ne wannan shine jihadin ka kai a matsayin ka inda kake kaga jihadi kenan ba sai an je da takobi an yaki ba yake zama jihadi lokacin da ka meka gudun wanka aka hana saban Allah wannan ma jihadi ne kai kuma kaga kenan in kai la'akari da wannan sai ka gani cewa shi karan kan shi jihadi yana kan kowa ba a sarki ma ba kowa kuma kowa zai yi shi ne a inda yake a gurin da yake kuma daidai gurgudan iyawan shi Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah yake cewa a cikin qur'ani ya kasance an samu daga cikin ku wasu al'umma wa'inda suke kira zuwa ga alkhairi menene kiran zuwa ga alkhairi shine su ringa kiran mutane zuwa ga bautan Allah su ringa kiran mutane zuwa ga musulunci su ringa kiran mutane zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wataala da manzon shi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wa ya'muruna bil ma'ruf kuma su ringa umarni da aikata aiki mai kyau wa yanhauna 'anil munkar kuma su ringa hani akan aikata mummunan aiki sai Allah ya rufe ayin ya ce wa ulaika humul muflihun wa'innan wanda suke aikata wannan aikin Allah ya ce su ne wa'inda suke da babban rabo a ranar lahira su ne waɗanda suke samu babban rabo babban tsira a gobe kiyama to kaga wannan abin yana nuna maka cewa umarni da kyakkyawa da hani akan aikata mummuna dalili ne da yake sawa bawa ya samu ainihin babban rabo a gobe kiyama sai Allah subhanahu wataala ya ƙara faɗi a wata ayata daban yake cewa laysu sawaa min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun Allah ya ce tabbas ba dai suke ba yace min ahli alkitabi Allah yana magana ne akan wato wani da aka bai walittayi ahli alkitabi kenan sune yahudu da nasara Allah ya ce ba dai suke ba menene ya raba su yace min ahli alkitabi ummatun qa'imatun a cikin su wanda aka bai walittayi yahudu da nasara din akwai wata al'umma qa'imatun suna tsayin daka yatluna ayatil lahi suna karanta ayoyin Allah ana allahi tsawon dare ga baki daya wa hum yasjudun kuma hallo suna wato masu sujada yace yu'minuna billahi Allah yace wa innam mutanen sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sun yi imani kuma da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf kaji yanzu yace kuma suna umarni da kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkar kuma suna hani akan aikata mummuna yace wa yusari'una fil khairati ulaika minas salihun minas salihin yace kuma wayannan suna gaugawa wajen aikata aiki na alkhairi kaji shi aiki alkhairi gaugawa ake yi gurin aikata shi in ka ga an ce maka wannan alkhairi to kaka bari akai gobe baka aikata baka yi kokarin aikata shi tun a yau shine gaugawa wajen aikata alkhairi sai Allah ya ce wa ulaika minas salihin wayannan suna daga cikin bayi managarta kaga duka Allah subhanahu wataala da ya zano alkhairan nasu da ayyukan da suke aikatawa na umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna sai Allah ya ce wayannan suna daga cikin bayi managarta me ya sanya su cikin wayannan shine umarnin da suke yi da kyakkyawa da hanin da suke yi akan mummuna aiki wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne cikin sahih muslim annabi yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa dhalika adhafu al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaga wani abu wanda yake mara kyau daga cikin ku ya gani ana aikatawa annabi yace falyughayyirhu biyadihi to wannan aikin mumuna ya sauya shi da hannun shi ma'ana ya amfani da hannun shi wajen sauya aikin aiki ne kaga yara suna yi mara kyau to ka sa hannu ka hana su amma ka tabbatar da cewa hannun da zaka sa baka ji musu ciwo irin hannun da zaka sa irin hannu ne na tsoratarwa kaga wanga ya tabbatar maka da cewa shi bugu a cikin addinin musulunci halastaccen abu ne musamman a lokacin da aka ketare iyakokin Allah amma kaga yanzu duniya da ta burkice yake cewa ba abu yanzu kana da yaro din shekara 3 ka bige shi in aka samu wasu ɗan mugun nihi suka je akai ka ariye kawa kai ka aihe dan ba su suka aiwo maka ba shi saboda duniya ta lalace kaya kuma duka yaki ne da irin wayannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadiya saboda su mutane da kake gani akwai wanda shi in ba jikin shi ba yaji ya ga mai ba zai daina abuwa amma lokacin da yaji a jikin shi to takeyanki zaka ga ya bari shi zaka ce a sauya shi da hannu to in ka gani wani yayi ka ta ba daidai ba in kana iya hana shi da hannu ka hana ko ka dauke abin da yake ba daidai misali ka gani yana shan taba alasa bi misali kaga shan taba ya saban Allah ne kuma wannan munkari ne to zaka ka hana abu na farko shine ka hana da hannunka ka kwace ta wai ka murde shi ka kwace kaga ka hana da hannunka in kuma kato ne yayi ka girma kaga hanawa da hannu za ta yi wahala ke sai a tai ta biyu annabi ce fa illam yastati in baka iya da hannunka ka hana yace fa bil lisani to ka hana da harshenka to kenan tunda baka iya murde ka kwace ka mishi magana da baki wanda ka yi tsoron Allah ka wasa ta ba baki alal aqalla kai magana wajin tabbatar da hani akan mummuna to akwai wanda wannan yin ma bai iya akwai wanda in ka mishi magana kace ka yi tsoron Allah zai zage ka yi mutuncinka kaga ya wada cikin mutuncinka kai kuma kana tsoron wannan abu to baka iya akwai na uku annabi yace fa illam yastati in baka iya wannan yace fa bi qalbi to ka ki abin a zuciyarka yayin da zaka ki abin a zuciyarka shine lokacin da kake shan taban ka nuna ranka ya bace kuma ka tashi ka bar wajen ka nuna ranka ya bace saboda abin da ake nasaban Allah amma yanzu ka gani mutum yana shan taba kai ba sha ba kake waranta yana damunka amma kuma mutum ya zo gurin ka ya zama kai buso ma hakin kake yake kuma kun ci gaba da hira da kai da shi kaga kenan baka nuna ba ko mun kula dan gane da abin da ke na saban Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wannan na uku sai yace wa zalika adhafu al-iman wannan shine mafi raunin imani a ce kai duka uku da aka zano sai na karshe zaka iya shine kake abin a ranka wannan raunin imani ne duk su samu ne in ba same ka ba na farko to a same ka annabi in baka iya hanawa da hannu to kai magana kana da harshe wannan shine abin da yafi dacewa in kuma kai na uku fa biha walima amma dai an yi san biyun na farko sai malin yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau yarawna anna tarka hadhihi shari'at shai'irati al azima barin wannan umarni wannan wato al'amari mai girma na addini shine umarni da kyakkyawa da hani akan mumuna yace sababun linuzuli azabillahi ta'ala wa qubati yana iya jayo ma al'umma Allah ya sabko musu azaba ya musu hukuma kenan yanzu aka samu al'umma wanda suke yin rayuwa babu umarni da kyakkyawa babu hani akan mumuna wannan abin zai iya jayo musu fushin ubangiji Allah ya musu azaba ya musu hukuma wannan shine aqidat ahlus sunna wal jamaa wastihqaqi la'anati kuma Allah zai iya la'antar wannan al'umma saboda wannan abin da suka bari wa tarkuha min ahammil asbabi allati tuaddi ila shuyul fasadi wal ihraf fil hayati al umma kuma in al umma suka bar umarni da kyakkyawa da hani akan mumuna kowa yake abin da ya ga dama babu wanda yake tanka mi to wannan abin manya manyan dalilai ne sababi ne wanda zai sa al umma a cikin da banna ta yadu al inhiraf wargajewan al'amura su yadu a cikin al'umma sannan kuma al'umma ta kasance batta da kai batta da kamahuwa in ka lura da rayuwar da muke yanzu kai ka ce da mu ake saboda yanzu akwai wanda shi in ka zo kama dan shi ma magana shi zai zo in an yi ma ya zo ya ci maka madanci saboda ka ga ma dan shi tsoron Allah ko kuma ka ga dan shi ba daidai ba kai magana to sai aka wayi gari al'umma sun ajiye umarni da kyakkyawa kawai wai naka sai naka in ba naka bane ba to baka da wuri ka ga ma kuma a yanzu an waye gari naka ma yanzu wanga dan wanka ne zakka ga mashi yayi kaza in bai bane dai ka hukunta shi abinda kake ga mashi mai kyau ne shi ma wan ya sani amma aka yi ma wan in yazo sai nuna maka bai ji dadi ba kaga rayuwar da muke ciki a yau kenan ta al'umma wanda wannan shi ya jayo al'ummar yau al'amarin mu ya wargaje wahalar mu ta yi yawa a cikin rayuwa ban mu da kai ban mu da kawowa ba mu san ba inda muka dosa sai kunci da tashin hankali yake mamaye mu saboda mun fasa umarni da kyakkyawa da hari akan mumuna ne kowa gani yake shi kadai zai rayuwa shi ba wanda zai shigo mashi in ka shigo mashi sai ce ka shigo mashi cikin vibe din shi Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani abin da yake tabbatar da haka kenan yake cewa falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun Allah subhanahu wataala yake cewa a lokacin da suka manta da abin da ake tunatar da su na ayoyin Allah anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i lokacin da azaban mu tazo tunda sun mance da abin da ake tunatar da su bisa aiki da umarnin Allah sai Allah ya ce maka nufaci su da azaba to da azaba ta mu tazo ha anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i sai muka kubutar da waɗanda suke hana aiki wanda yake mumuna kaga wanda suke aiki wanda suke hana aiki mumuna suna al-nahyu 'anil munkar kenan Allah ya ce mun kubutar da su wannan azabar da muka zo bata shaye su ba dalilin me yasa saboda suna hani akan mumuna sai ce wa khazna alladhina zalam su kuma waɗanda suka yi zalunci bisu umarni da kyakkyawa bisu hani akan mumuna Allah ya ce sai Allah ya ce mu sai muka kama su bi'adhabin ba'isin da wata azaba wadda take mummunar azaba bima kanu yafsukun dangane da abin da suke aikatawa na fasikanci kaga sai Allah yake rayi rashin umarni da kyakkyawan aiki da hani akan mummuna da amsayin fasikanci in ba a yin aikin wannan to ana yin rayuwa ne cikin fasikanci kuma wannan yana iya jayewa Allah ya kawo azaba kaga anan rashin wannan ne Allah ya ce sai muka kama su da azaba kuma da azaba ta zo sai aka kubutar da waɗanda suke umarni da abu to kaga ni wannan abin zai iya kawo azaban Allah kuma da la'anta kamar yadda aya ta gaba take cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa aya ta na cikin suratul Maida Allah yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam Allah yace haqiqa Allah anci waɗanda suka kafirce daga cikin bani Isra'il ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam akan halshen annabi Isa da annabi Daud Isa dan Maryama kenan. Wa inna mutana Allah ance su. Yace zalika bima asaw wa kanu yakadun saboda saba ma Allah da suke ni aka lance su kuma sun kasance suna yin ta'addanci suna ketare iyaka. Menene ketare iyakan da suke? Allah yace kanu la yatanahuna 'anil munkari fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Sun kasance ba sa hani akan wani mummuna aiki da suke aikatawa. Kowa yin mummuna aiki sai a kyale shi rayuwar shi ce shi ya sani. Sai ke cewa labi isa makami fa'alun tir ya munana wannan abin da suka kasance suna aikatawa a ce kowa in yi abu mara kyau ya kyale shi rayuwar shi ba a hanawa yace wannan abin ya munana kaga wannan abin shi ya jawo musu la'antar Allah subhanahu wataala Allah ya la'ance su saboda wannan abin da suke aikatawa kaga kenan rishin aikata umarni da hani da aikata aiki mai kyau da hani akan mumuna yana iya jawo la'antar Allah subhanahu wataala Allah madaukake sarki ya kare sai mallan yace wa ahli sunnati wal jamaa ahli sunna wal jamaa har ila yau yace ya rauna taqdimar rifqi fil amri wal bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar suna ganin cewa lokacin da za a yi umarni da kyakkyawa ayi hani akan mumuna to ana so ayi amfani da tausasawa to kaga wannan kuma shi abin da ya kamata a kula da shi shin lokacin da zai umarni da kikkiawa da hanya kan mu ana aiki da tausasawa ta halishi tausasawa ta magana ko kuma azazzara ake za a ma mutum magana to ahli sunna suka ce ayi aiki da tausasawa wadda'awatu ila Allah ta'ala bil hikmati wal mu'izati al hasana kuma in za a yi kira zuwa ga Allah ayi kira zuwa ga Allah ta hanyar wato wa'azi da hikima da kuma magana wadda take mai kyau lokacin da kaga wani ya saba wa Allah ka kirawo shi ka huddo shi daga mutane ka girmama shi ka mishi magana mai kyau sannan ka ce wani ka gani abin da kake kaza bai dace da kai ba ka yi tsoron Allah Allah ya hana wannan abin ka bari shi da kanshi zai ji ka girmama shi shi da kanshi zai ji ka karma shi amma lokacin da ka zo ka mishi magana a zazzare kai wani ko kumiya baka shi kana saba ma Allah kai ma ka san baka bi hanyar da za a gyara tsakani da Allah ko ka mishi magana cikin mutane duka mutane kowa yadda shi ya kalle shi wane ne to wannan abin zai sa shi ya harzuka yi kamar ka tozarta shi cikin al'umma to bar ma an ki ba ai kawo kuma da ƙarshe ai ba haka ake so shi kuma ake yi bar wannan abin kina yin su samu ne kamar mutum wa'azi cikin tausasa halshe da lafazi ta yadda zai fahimce ka da ƙarshe sai kaga Allah ya shirya da shi ya daina wannan abin shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan Allah yake cewa kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima sannan kuma da wa'azi mai kyau shine ana so ayi amfani da hikima ana son a ringa aiki da hikima shi yasa ita hikima da kake gani abu ne wanda yake isar da sako a cikin rayuwa ta yau da gobe kuma a cikin addini ma ana so wato ayi aiki da hikima yace wajadiluhum billati hi ahsan kuma in zaka yi jayayya da su kai jayayya da su da maganganu inda suke su ne mafi kyau ba ma mai kyau ba mafi kyau yace hakanan ne abin da Allah subhanahu wataala yayi umarni ayi a lokacin da ake kiran mutane zuwa ga ainihin tafarki na Allah subhanahu wataala kaga malamai waɗanda suke da hikima ta zance za ka gani wa'azin su yafi saukin ratsa mutane saboda ita hikima ya kai amfani da ita zaka gani hatta mutumin da yake da dauda a kwakwallon shi ta fahimtar abu in an yi amfani da hikima zaka gani wato wannan wa'azin ya samu isa zuwa gare shi kuma abin da ake so a isar mishi ya kai yanzu ka duba kaga labarin wannan Hassan da Hussein da jigokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake rawaito cewa sun baiwa wani lattiyu ya wa'azi dangane da arwalla da suke wani lattiyu suka gani na arwalla ba daidai ba da suka ganshi to yanzu lattije ne su kuma yanzu ga sai an yara an dugulugul za a su ce baba baka yi arwalla ba in suka ce kaka arwalla ka ba daidai bace ba kaga wataƙila shi tsohon ya je kaman an rage mishi matsayin shi an tozarta shi kamar shi a ce bai yara wallah to yanzu ya zasu to yanzu suka yi shawara a biyo mu wannan tsohon daga hikima suka ce to kai yanzu ka je mu je wajen shi mu je muna gardama mu je raba muna gardama mu ce mu shi gardama ce muke akan arwalla kai ka ce ta ba daidai bace wani na ce ta ka ba daidai bace shikenan suka zo ne lattijo barka da warhaka barka wallahi gardama muka zo ka raba mana wannan ya arwalla ni nace ba daidai bane ba da nayi tawa shi ma ce ta ba daidai shine muke so ka ga mana wacce ce daidai a cikin biyu sai ce to ai shikenan ya koyo ku ya wallahi magana kai ita ka magana na farko yayi arwalla daidai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai naga saka to so ya kai shi ma na biyun yayi arwalla irin na ta farkon da yi babu bambanci yake yayi suka ce to mun yi a cikin mu waye arwalla shi daidai tsohe ce ina gane karatun arwallar ku duka iri ɗaya ce amma ni tawa ta sha ban da ta ku kenan so kuke ku ce ni arwallar ta daidai bace na fahimta kaga cikin sauki sun gyara mishi karatu wannan hikima ita take wannan aiki amma yau da a ce ba a yi ba amfani da hikima ba inda ba a yi ba amfani da hikima kaga wannan abun ba zai kai ba yanzu Abu Sufyan shugaba ne na Makka a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fathu Makka kaga duka bayan gumurzin da aka sha an yi yakin Badr tsakanin kafiran Makka da mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun koma Madina. Aka zo aka yi yakin Uhud, aka zo aka yi yakin Ahzab. To yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo fatu Makka, yana so wannan gumakan da suke cikin Makka suke kewaye da Ka'aba duka a rushe su, Makka ta komo daula Islamiyya. Ai a da akwai gumaka cikin Ka'aba, ma akwai gumaka gumki 365 a cikin Ka'aba. A lokacin da musulmi yana da shekara sama da 25, amma nan gumakan suna nan a ciki. Bara da aka fara musulunci ba, Annabi ce to tunda an fara musulunci wannan gumakan dole sai an furta su. Annabi barin su yayi, ake zawa ana sallah a ciki da gumaka a ciki, amma ai ba gumaka ake masa sallah. Amma duk da wannan Annabi ya ce ba a furta su, ana jiran lokaci mafi dacewa ne. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatu Makka, shugaban kafirai na wancan lokacin Abu Sufyan, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai awani da hikima sai ya ce to za mu shigo garin Makka, duk wanda ya zamana a gidan shi to ya tsira, ba za mu taba shi ba. Wanda ya shiga cikin Ka'aba ya tsira, ba za mu taba shi ba. Wanda ya shiga masallaci ya tsira, ba za mu taba shi ba. Sai Annabi ya ce wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya tsira, ba za a taba shi. To shi kuma Abu Sufyan irin mutanen ne masu son mulki, masu son a ce sun yi abu, suna nuna izza. Sai ya sha manzarin da aka wani ana yi ta an ce wanda ya shiga gidan shi ma ya tsira. Sai abin ya burge shi, sai ya zo cikin gari yana maimaitawa, yana bin titi, ya ku mutanen Makka, ga Muhammad nan zai shigo, kowa wanda ya sai ana shi ya shigo, amma dai ga hanya, wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira, wanda ya shiga masallaci ya tsira, wanda ya shiga cikin Ka'aba ya tsira, wanda ya rufe gidan shi ma ya tsira. Wani a gehe abin ya ba shi haushi, ya ce to tun nan mutum ya rufe gidan shi ya tsira, me za su yi da gidanka? Sai abin ya ba shi haushi, ka ce wanda ya rufe gidan shi ma tsira, to gidanka da kake wadi me za a yi da shi? Abin ya ba shi haushi, shi dai ya kalle shi da kai, kawai ya ci gaba da faɗi, wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira. Yanzu da ya komo gida ya zamana ya yi tunani, ya gani to ni ba musulmin nan na shiga ba, amma kuma an ce wanda ya shiga gida na tsira, kamar an girmama ni kenan. Eh lalle wannan musulmin in mun shiga ma za a ba mu girman mu a matsayin mu yana nan. Eh lalle wannan abu ne mai kyau, kuma hoda ma ni zuciyata kamar ta dan yarda da musulmin, kawai kare mutuncin kakannin mu ne yasa ban yarda ba. Sai ce to barka ga jima'i ya shiga, kawai aka jima'i ya je musulmin. Kagan mi ya shi musulunci, hikima daya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a ba shi girman da yake so shikenan. Kuma da ya shiga musulunci aka girmama shi, aka ringa zuwa yaƙe-yaƙen musulunci da shi, shine aka waye gari dan shi Muawiyah bin Abi Sufyan, sai ne zaman toɗi daga cikin manya-manyan jagoran addinin musulunci. Kagan da musulunci kuma yake sha'anin shi, haka Allah subhanahu wataala ke yi al'amari. Kenan shi yasa ake so a ringa amfani da hikima wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sai malam yake cewa yarona wujubu sabri ala adal khalqi fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ahlus sunna suna ganin cewa ya dace wato musulmi yayi hakuri a lokacin da yake umarni akan kyakkyawan abu, kuma yake hani akan mummuna abu. Dole ne sai kai hakuri, hakuri wannan ko wajibi ne. Duk inda kace za ka yi umarni da kyakkyawa kai hani akan mummuna, to sai ka ji ababen da za su sa ranka ya ji ba daɗi, to sai aka ce ka yi haƙuri. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne babban abin buga misali. Kaga da Annabi ya zo zai bayyana musulunci a karan farko, sai tattara mutanen Makka da Madina, mutanen Makka da dangin shi Qurayshawa, yace su haɗu, Muhammad zai faɗi wani zance. To tun Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin babban mutane ana girmama shi, har al'amina ake ce mashi amintacce, kowa yana ganin kima shi. Aka ce Muhammad zai wada abu, kai ku hayyan mantai. Duk wanda ya ji labari an ce Muhammad zai wada abu, yace kai ku tawo mu tayi tattaro har iyan shi su zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hayo saman dutsen Safa, yana nan cikin masallacin Harama, yau nan tayi aikin Hajji ko Umrah, shi ake yin Safa da Marwa. Har yanzu dutsen yana nan. Annabi ya hayo kodolon dutsen, sai ya ga musu ni yaya nake a wajen ku, suka ce ai kai ai mai girma ne, dan gidan mai girma, shin in na gaya muku wani abu za ku yarda da ni? Suka ce za mu yarda, saboda mu taba kama ka da ƙarya ba tunda kake. Sai ce to ni ina muku galgadi game da wata azaba da za ta zo a ranar lahira, ku yi imani da Allah ku utar da kanku daga wannan azaba.
kanan baban shi ya tashi ya watsa mishi hannu yace kai tirda wannan abu da saboda wannan abin da ka tada mu kaga ha tun daga gida ma za a fara cin shi da yaki kanan baban shi ya yi wannan magana yaya mutum zai ji dadi babu dadi annabi sallallahu alaihi wasallama daga karshe yana ji yana gani aka kore shi daga makka makka aka aiye shi dan makka ne kuma a makka ma dan dangi ne ba kore shi ne amma daga karshe da aka tilasta mishi wuta daga makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta zuwa wa'azi garin Taif ne ta yi musu wa'azi manyan garin suka wato suka kira wa yara aka ce wannan bashi da hankali waraka mana shi aka ba yara duwa suna suka ringa jiwa shi suka wasa mishi kai suka wasa mishi ne annabi ne ho wanda Allah ya fi so duk duniya babu mai daraja duk duniya irin shi amma yau ga an gama shi da yara suna yiwa shi da duwa suna a wannan lokacin mala'ika ya zo wajen annabi yace sun ci mutuncin ka wa'innan mutanen kai umarni kawai ka ce eh za a je a juye kauyen duka kasa ta komo sama irin yadda aka mutanen annabi Lot annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ka bar su su bisa sani bane ba amma dai ina sa ran za a samu a tsatsan su wa'insu jama'a su zo nan gaba wa'inda za su bauta ma Allah haka kuma aka yanzu ka tai bayi ka gani masallatan da suke ci annabi yayi hakuri yayi juriya yanzu in kai ne kana gwamnan da magaram aka je ka ya ka gani ai ina ga polisan garin nan ba za su kwana ba sai sun shiga anken amma kaga shi mafi alkhairin al'umma ne tun daga nan kuma na karshe aka jehe shi mala'ika ya zo ya ce a yayi magana kawai ta zai yi eh an kare amma annabi ya ce a kyale su hakuri irin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau in ka zama malami a wannan zamanin irin wannan kalubalen sai ka fuskanta shi saboda kai malami ne kana wajen abi Allah ayi manzon shi sai ka ida wadin aya da hadisin tsaf wani zai kama sunanka da na babanka ya gama ya zagi ba ka malami suke fuskanta wani zai faɗi a gabanka ne wani kuma ba a gabanka zai faɗi wani kuma wa'azin naka zai ji shi ma da hayi hayo sama wa'azin naka kuma ya maido sako shi kuma ma ba abin da sani game da addinin Allah yau wannan abin yana cimma malamai tuwa kware a ce yau ga wani babban malami a garin nan wanda an san da shi a yi zai wado ta magana amma ka gani wani dan yaro dan mitsitsi wanda ko sallah bai iya ba da kyau da arwalla zai zo ya kawo wannan hoton malamin wanda suke shiga rezo sosai suna ganin wannan abin ya kawo hoton malamin ne ya ci mutuncin shi iya san ranshi shi yanzu wannan malamin in bai hakuri ya ci gaba ba ci gaba malamai wanda suke hilin fatawai ku tambaye su irin tambayoyin da ake musu wallahi malamai hakuri ne suke me yasa saboda an ce ayi hakuri wajen umarni da kyakkyawa da hani akan mu yau wannan hilin tambayoyin da ake ma malamai ka je ka gani in kai ne ake ma tambayoyin tuna an watsi saboda wata tambayar da kai ta kai da kanka ka san wannan tambayar reno ma wuce amma haka suke hakuri su juye wata su bada amsa wata kuma kawai sai su tsallake su yi kamar ba a musu ba kaga irin rayuwar da suke cike ne to yanzu kaga aka tambaye Salihu al-Fawzan yanzu la haula malami kamar Salihu al-Fawzan Salihu al-Fawzan fa shine mufti na Saudiya gaba daya mufti al-am ne na mulkin Arabiya Saudiya ana ce mishi baqiyatu salaf duka malaman duniya kakaf sun yarda da cewa wannan malamin ingantaccen malami ne amma na malamin wata rana ya zo yana yin hilin tambayoyi nurun aladar ba akwai wata hilin fatawa da yake yi aka tambaye shi wani rubutu tambaya ya ce wai yaya ne wai hukuncin mutum ya arma aljana ta Allah ka duba wai mutum ya arma aljana yanzu wannan tambaya ce da za a malami to shi ma la'arma aljana yi da zai baka amsa kaga yanzu wani malami ne yayin zagi ko saboda ai wannan tambaya ce mai konare fi sabilillah to amma malam sai ce to mun je tambayar ka amsa ka shine ka je ka gwada in ka gwada sai ka zo ka ba mu labari shikenan kai da kake tambaye je ka arma aljana in ka arame ta in yaso sai ka zo ka ga mana yanda abin yake hima gani ka kara mu da ilimin ki kaga irin wannan tambayoyi ne tare kici wanda malamai suna hakuri da su da cin mutuncin da ake musu da zagin nasu da ake duka hakuri suke to shine kai ma abin da ake so kai lokacin da zaka yi umarni da kyakkyawa duk in kace wani eh abu kaza mai kyau ko kuma kace wani bari abin ga da kake mara kyau ne to ka jira aka ana tsammanin a kashi gomiya tara cikin 100 wani abu wanda yake na cutarwa zai biyo baya ko a taba lahiyar jikinka ko a taba mutuncinka ko kuma a zage ka a gaya maka magana da bata maka ba ana jira wannan to aka ce kai tunda abin da kake mai kyau ne kai haƙuri shine abin da malaka yake nufi anan Allah subhanahu wataala yake cewa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai ce wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur wannan Luqman al-Hakim ne yake ma dan shi nasiha yake mishi wasiya Luqman ai duka mun salla barin shi wasu na cewa annabi ne wasu na cewa salihin bawai shine yake ma dan shi wasiya Allah ya kawo labari a cikin Qur'ani da yazo yace ya bunayya ya kai dan dana aqimis sala ka tsida sallah kaga wannan wasiya ce dai uba yake wa dan shi dana ka tsida sallah wannan wasiya ta yi karamci a zamanin mu yace mishi ka tsida sallah ce wa amuru bil ma'ruf sannan kai umarni da kyakkyawa wanha anil munkar kuma kai hani akan mummuna kaga sun zo ko to me zai biyawa sai ce wasbir ala ma asabak amma kai haƙuri abin da zai same ka tunda duk in kai umarni da kyakkyawa da hali akan mummuna to wani abu zai iya biyowa ba to shine dai yace in wani abu ya biyo baya ya same ka wasbir to kai haƙuri yace inna zalika min azmil umur wannan abin yana ɗaya daga cikin manya-manyan al'amura umarni da kyakkyawa da hali akan mummuna malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau su ahlus sunna wal jamaa yace yaqumuna bi wajibil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar suna yin wannan wajibin na umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna yaltazimuna fil waqti nafsihi aslan akhar kuma a lokaci guda sun lazumci wani asalin na daban shine mi huwa al hifazu ala al jama'ati wal wahda shine kiyayewa cewa jama'a suna nan a guri guda jama'a suna da harshe guda ba su rarraba ba ba a so jama'a al'ummar musulmi su watsi su tarwatsi ya zamanto al'amarin su ba a guri guda yake ba dole sai an kula da wato haduwan al'ummar musulmi a waje guda sai ce wa ta'alifil qulub da kuma hada zukatan musulmai gabaki daya wa istima'il kalima kuma kalmar su zamanto hadaddiyar kalma ce in zasu yi kalma suna magana da harshe daya kada zamanto musulmai yau zasu yi magana wancan yace wancan yace wancan yace ana so musulmai su hadu cikin kalma daya munabzil furqati wal ikhtilaf kuma ayi watsi da rarrabuwa da sabani duk inda rarrabuwa da sabani take ayi kokarin yin watsi da shi kada ayi aiki da shi sai ce wa ahlus sunnati wal jamaa yarawna wujuban nasiyati li kulli muslimin billati hiya ahsan kuma ahlus sunna suna ganin cewa wajibi ne wato ayi nasiha ga kowane musulmi nasiha da yin abu wanda yake mai kyau ko kuma mafi kyau me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi hadisin yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinun nasiha annabi yace addini nasiha ne ita nasiha ba rubuwa da ita kaga annabi yace addini nasiha ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji annabi ya faɗi haka qulna liman sai suka ce to nasiha ne gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musallillah addini nasiha ne ga Allah wali kitabihi kuma nasiha ne ga littafin Allah wali rasulihi kuma nasiha ne ga manzon Allah wali a'immatil muslimin kuma nasiha ne ga shugabannin musulmai wa ammatihim sannan kuma daga magarin musulmai gabaɗaya menene nasiha ga Allah nasiha ga Allah shine ayi kokarin bin Allah sau da kawa cikin umarnin da yayi gabaɗaya menene nasiha ga manzon Allah nasiha ga manzon Allah shine a ranga yin kokarin biyayya a gare shi daidai gulgudan abin da yazo da shi babu ragi babu kari menene nasiha ga shugabannin musulmai shine a tabbatar musu da cewa su shugabanni ne ayi musu biyayya cikin umarnin su sannan a gaya musu kada su musguna wa waɗanda suke yin jagoranci a gare su menene nasiha ga sauran musulmai gabaɗaya shine su yi biyayya ga waɗannan shugabannin sannan kuma su kiyaye dokokin Allah daidai gulgudan iya wasu kada su ƙetare iwato ko umarni Allah subhanahu wa ta'ala. Sai malai yace wa yarona wujubat ta'awuni 'alal birri wat taqwa, kuma wannan ahli sunna suna ganin wajibi ne ayi taimakekeniya, amma taimakekeniya wajen bin Allah da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. To duk wani taimako da zaka ma mutum in dai ba wajen bin Allah bane ba, to wannan umarnin, wannan taimakon ba ya umarni da aikata shi. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan, ku yi taimakekeniya wajen bin Allah da tsoron shi, kada ku yi taimakekeniya wajen saba ma Allah da kuma nuna kiyayya. Allah yace wattaqullah, ku yi tsoron Allah, innallaha shadidul iqab, lalle Allah mai tsananin hukuma ne. To kaga yanzu in ka taimakekeniya, wannan aya kadai darasin ta yan uwa mai yawa ne, ku yi taimakekeniya wajen biyayyan Allah, kada ku yi taimakekeniya wajen saba ma Allah. To yanzu rayuwar da muke gaba daya mun mance da wannan aya kwata kwata. An ce ai umarni wajen taimakekeniya, ai taimakekeniya wajen bin Allah, kada ai taimakekeniya wajen mummuna. Amma rayuwar mu yau gaba daya cikin taimakekeniya, amma ba wajen bin Allah, wajen sa'a ma Allah. Abinda aka ce kalai, yanzu in ka doki mutane wanda suke neman kuɗi, za ka gani kawai kuɗin su suke nema ido rihe, ba ruwan su da wannan aya. Mutum ne ya doke kai ce kai shi gidan giya, ka san sarai giya zai sha, sai ka ce mashi kaza ne kuɗin ka, eh hawo kuma ka kai shi, kai kayan haka tambaye ka, sai ka ce ai kai kasuwanci kai, ba gaskiya bane. Kasuwancin ka ya ratso da haram, dole ka bar shi. In kuma ka ci wannan kuɗin ka ci haram, me yasa? Saboda ka taimaka ne wajen sa'a ma Allah. Kaga wannan aya za ta yi martu ga masu adaidaita sauƙi, za ta yi martu ga 'yan kawo-kawo wanda suke ɗaukan mutum su kai shi wurin saɓan Allah subhanahu wa ta'ala, musamman ma in sun sani. Ai dama baka ɗaukan mutum galibi sai ya gaya maka inda za ka kai shi, ko ɗaiɗai ku ne suke cewa mu je, ba su wata ina za. Akwai wanda suke hawa su ce mu je, in ka meke su ce ikwana, kai ma ka san ba inda za a yi an je. Akwai irin waina amma ba su da yawa, amma yawanci wanda sun sami ta suke kai ni wuri kaza. Kai ka tabbatar da cewa inda zaka kai shi saban Allah ne za a yi, kuma sai ka kai shi. Wallahi wannan aya ta yi kanka. Allah ya ce wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan, kada ku yi taimakekeniya wajen saban Allah, kai kuma sai ka bada gudunmuwa. In ka kai shi kamar ka taimaka mishi ya yi saban Allah. Wannan ya yi dakon taba sigari, zai je kai ta shagon shi daga kasuwa, a ɗauko mashi a kai mashi shago inda zai saida. Ka san sai wannan kwalin sigari ne, kuma sigarin ce a ciki, amma kai saboda neman kuɗi kake wai ka ce to a ɗora ma ba matsala, a yi jinga a baka kuɗi, haramun ka aikata. Wannan aya ta hayo kanka. Ko kuma a wannan wato ainihin saban Allah za su, za a yi kaɗe-kaɗe, za a yi riri, sai ka ce to amma gurin tun daga shi nan haka ne, a ɗan buƙata a ɗan yi decoration, kai kuma aikin ka ne decoration, sai ka je ka musu decoration, sai su saɓa ma Allah. Kai ma dai wannan aya ta yi da kanka, me yasa? Saboda ka san saɓa ma Allah, za a yi ka zo ka aikata wannan abu. To ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa, kuma yawanci sun yi shawar 'yan kasuwa, saboda su ne suke aiki don kuɗi kawai, ba sa lura da abin da addinin su yi musu umarni, ko kuma abin da addinin su yi musu hani. To kaga kenan, ya kamata a nan al'umma musulmi su ji tsoron Allah, su san da cewa duk abin da suke yi addinin musulunci yana zagaye da su. In dai kai kace zuranka musulmin wannan ma, to dole ne sai ka aiki da ka'idodin da musulunci ya shimfiɗa. Amma kace sunanka musulmi, sannan kuma ka'idodin musulunci kana taka su dare da rana, kaga ai ba musulmin ƙwarai kake ba ke, ba musulmin ƙwarai kake ba. Allah maɗaukakin sarki ya kare. Sai ce wa ahlus sunnati wal jama'a yuhafizuna ala iqamati sha'a'iril islami wad din, su ahlus sunna wal jama'a aqidan su ne suna kokarin kiyayewa wajen tabbatar da wato umarni wanda yake na addinin musulunci, da ababen da addinin musulunci ya zo da su, ayi kokari a tabbatar da su. Kamar ni ka iqamati salatil jama'ati, kamar tsaye da sallar jama'a. Sallar jama'a shine sallah cikin jama'a. a ringa kokari ana zuwa masallaci ana sallah sallah cikin masallatai tare da jama'a shine salatul jama'a to ahli sunna sai kokari wajen tabbatar da wannan ya za ka ce ahli sunna ne kai kuma kai baka sallah cikin jama'a ka gani ba gaskiya bane sallah cikin jama'a shine take nuna cewa kai ahli sunna ne ka ringa kokari kana zuwa cikin masallaci ai sallah tare da kai to wannan shine abinda ahli sunna suke kokarin tabbatarwa hakanan kuma wal jumu'a da kuma sallan jumu'a sallan juma'a kaga ai wuri ne wanda ake yin shi da sati da haduwa haduwa ce ta sati guda to ahli sunna suna kokarin tabbatar da wannan kana ahli sunna baka zuwa juma'a kaga ai ka ba ahli sunna kake ba ka zama wani abu dai daban wal a'yad haka nan kuma da idi guda biyu sune idin layya da kuma idin azumi kuma kaga wannan salloli ne guda biyu da ake yin su a shekara to ahli sunna suna kokarin tabbatar da wannan wal istisqa haka kuma da sallah ta roƙon ruwa yace istisqa lokacin da damuna ta zo an tabbatar da cewa wannan lokacin lokaci ne na damuna amma kuma har yanzu ruwan sama bai sauka ba al'umma suna jira su fara shibka amma kuma ruwa bai zo ba saboda mai bada ruwan bai bada ba to kaga ai ba za a zanga-zanga za a to ai ba wanda zaka ma zanga-zanga saboda ba a riga gwamnati bace ba tana ku tokuna a ba Allah ne ya rike kayan shi dole a je a lallaba shi a roke shi kuma ya sauka to shi zaki aka shar'anta yin sallah ta roƙon ruwa sai a je a yar sallah a daga hannu a roki Allah subhanahu wata Allah ka ji kanmu ka tausaya mana ka ba mu ruwa gari yayi sanyi sannan kuma mu samu abin da zamu ci Allah da tausayin shi da rahama shi eh ya amsa wannan roƙon da kuka yi sai ya ba ku ruwa to ahli sunna suna kokarin tabbatar da wannan sannan kuma wal hajj sannan kuma ana kokarin tabbatar da aikin hajji to aikin hajji kaga shi aikin hajji farilla ne daga cikin farilloli na musulunci go guda biyar rukunnan musulunci guda biyar akwai aikin hajji in a matsayinka na musulmi ka tsaye da sallah bayan kalmar shahada guda biyu ka ba da zakka kai aikin azumin watan ramadan ka tsaye da rukunnai guda hudu sauran nawa sauran daya shine aikin hajji to sai ka ce to ai aikin hajji ai kiran Allah ne tunda Allah bai kira ka ba baka sai ban Allah ya kira ka kaje kai kuma ga kudin nan Allah ya baka dumu-dumu a hannu kai kai kana ta sayan karaka a bayan gari to wallahi in ka mutu Allah yana bin ka bashi yanzu in ka tayi Allah ya tambaye ka me yasa baka aikin hajji ba me zaka ce can zaka Allah baka wani dama ba kai ma ka san ƙarya kake Allah ya baka kudi kai ne baka tayi ba to kaga yanzu mutane suna juya abin eh Allah ya ba mutum kudi daidai na zuwa aikin hajji sai yaje ce shi gida zai gina sai yaje ce shi mota zai saya sai yaje ce shi a army zai da army da gida da mota duka ba farillan musulunci bane farillan musulunci aikin hajji saboda haka in Allah ya baka kudi daidai na zuwa aikin hajji an ce misali abin kudin aikin hajji na bana miliyan 3 da jika 200 ne misali to kuma kai ga kudin Allah ya baka miliyan 3 da jika 500 ma Allah ya baka kaga kudin hajji sun samu ko kuma kai baka taba yin hajji ba wanda farilla ne da Allah ya dora maka kuma yanzu gashi nan aka ce dama ta aka yi wa hajjil baiti liman istata ilayhi sabila da yin aikin hajji ga wanda Allah ya bashi dama to ga kudi Allah ya baka dama me yasa saura kuma hadda yan guzuri ma hadda kudin guzuri Allah ya baka yanzu me yasa saura kawai kaje kai bar saman a yau sai in hajji da umara shekara me za a tayar da kai a sai kace to yanzu lisan yanda yake dama ina so in yi arme kare na a baya ba kewaye waye waye sai ka tai ka kashe kuɗin kuma sai ka mutu to ka mutu da bashin ubangiji ya kamata ka gane wannan wanda Allah ya bashi kuɗin aikin hajji yayi kokari yaje ya sabke farali wannan shi Allah ya dora maka kuma dan shi aka halice ka in yaso sauran zan iya zawa daga baya amma kaga mu yanzu juya muke ko da kuɗin ya mu ce to wallahi naga wata mota Corolla nake so in hayo ka san miliyan 2 ce so nake in dauko ta yo ya zaka dauko Corolla kai baka dauko abin da Allah ya ce kai ba to wannan abin yake sa mutane da yawa da kake gani ba aikin hajji bane ba su iya zuwa so da yawa mutane wasu Allah yana ba su damar su tai din a gurrukan su ne na duniya suke fifitawa akan wannan rukunin na musulunci sai kaga sun ki zuwa su yi shi mutum yana je gurin shi sai mance da umarnin da Allah subhanahu wataala ya kaga da karshe sai ga mutum ya zo har ya mutu ya bar duniya kuma ya yi shekara sama da 60 amma bai samu ya sauke faradi to kaka yi tsammanin ka tsira wallahi Allah tambaye ka zai kuma shi Allah ya san ya baka kuɗin da halin da zaka take kake zuwa kenan yanzu kaga wannan abin ne da yake mata mu kula yayin mu ji tsoron Allah in Allah ya baka hurimi kai abu to kai tunda dama shine aka kawo mu duniya ne sai ya ce wal jihad haka kuma da yin jihadi aje a dauka kalmar Allah jihadi kuma mun fadi ba dole sai ya yi takobi ba akwai jihadi iri-iri wanda malamai suka ambata ma'al umara'i abrar kanu aw fujjar ayi jihadi ayi sallah tare da wayin da suke shugabanni abrar kanu aw fujjar wannan shugabannin na kirki ne ko na banza in dai shugabanni ne su ko na banza ne ko na kirki ne to za a je ayi sallah tare da su za a yi jihadi tare da su ba za a ce ba shugabannin mutanen banza ne ba za a yi musu biyayya ba musulunci bai rada wannan ba me yasa saboda in aka ce shugabanni mutanen banza ne ba za a yi musu biyayya ba to ai kaga al'umma musulmi al'amarin su zai wargaje ke babu shugabanci a ciki to shugabanci yana da matsayi babba a musulunci shi yasa aka ce shugaba ko da ya kasance fajiri ne shi ba mutunan kware bane ba to ayi hakuri da fajircin da yake yi a ringa yi mishi biyayya saboda Allah ya ce abi shugabanni kawai ba dan fajircin da yake yi ba sai ce khilafan lil mubtadi'a dan a sa'a ma an bid'a su an bid'a su jiya suke yin shugaba ya fajirci ma hakkashin shi ana iya yi kaga wannan ya sa'a ma kaidar musulunci sai ce wa ahli al-ahwa da kuma wanda suke ma'abuta bin san ransu su ma dai bisa yarda in shugaba an gano mutunan manza ne sai su ce sai an mutu an yi zanga-zanga dole sai ya kusa wannan ba gaskiya bane ba ko shugaba ya kasance mutunan manza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi hakuri a bi shi kwanakin baya cikin karatun mun sattakan da ya wuce mun wadi akwai wani hadisi da makaranta annabi ce ko da shugaban bugun ku yake annabi ce ku yi hakuri ku yi shi biyayya dan a kiyaye wato wahidatul islam wal muslimin al'umma musulmi kada su wargaje kada su watsi Allah subhanahu wataala yayi mana jagoranci sai malam yace wa yusari'una fi ada'i salawati maktuba ahli sunna suna gaugawa wajen sauke salloli wanda suke wato guda biyar wanda Allah ya farlanta mana salloli guda biyar sune az-zuhr al-asr maghriba da isha gaugawa ake wajen isar da su daga lokacin da aka ce wanga lokacin sallar ya shiga to ai gaugawa ai dai kaga malamai suna raba sallah lokacin sallah zuwa ga gida biyu akwai lokacin sallah zaruri akwai lokacin sallah wanda yake ce wanda yake ikhtiyari ko akwai zababban lokaci akwai lokacin larura to ana so ayi sallah a cikin zababban lokacin ta an tambaye sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wani irin aiki ne wanda Allah ya fi so afdal wanda Allah ya fi so mafi bicin aiki qala annabi yace as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacin ta amma yanzu kaga mutum zai yi ana yin sallah yana kallo an kira sallah duka wanda suke tare da shi su tashi su je masallaci su yi sallah sai kai shi mutum ya ce maka mu sai in tani na wai kamar wani mangoro sai in tani na ba gaskiya bane musulunci ta yi sallah a farkon lokacin ta dan me zaka bari lokacin ta na farko ya shude baka yi ta ba ya kamata al'umma musulmi su gyara wannan kaga dai nan malai yace ahlus sunna suna gaugawa wajen isar da wannan sallah a lokacin ta wai ikamati hafi awwal waqtiha kuma ayi ta a farkon lokacin ta yace ma'al jama'ati fil masjidi tare da jama'a kuma a cikin masallaci ayi ta tare da jama'a kuma ayi ta cikin masallaci wa awwaluhu afdalu min akhirihi lokacin sallah na farko yafi fadala akan lokacin ta na ƙarshe wanda yayi sallah a farkon lokaci yafi lada akan wanda yayi ta daga baya illa al-isha'i in banda sallar isha ita sallar isha an rawaito halastin jinkirtata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci an rawaito sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun taru a masallaci suna jiran shi ya wuto ya ba su sallar isha annabi bai fito ba yana cikin gida har sai da wasu daga cikin su suka fara gengedi a cikin masallacin annabi bai fito ba sai can da aka jima annabi ya fito sai malamai suka ce to wannan dalili ne dake nuna cewa ana iya jinkirta sallar isha game da yin ta a farkon lokaci amma in ba haka ba yin sallah a farkon lokaci shine abin da yafi dacewa sai ce wai amruna bil khushu'i wat tum'aniyati fiha kuma ahli sunna suna umarni da yin khushu'i da samun nutsuwa a cikin sallah din ita sallah jama'a in ba a samu nutsuwa ba da khushu'i a cikin ta gaskiya sallar ta zama gurguwar sallah yayane ne za a samu khushu'i da nutsuwa a cikin sallah shine ta hanyar yin sallai tare da istihdar alqalb zuciyarka kai wanda kake sallai ka kusanto ta ka san da cewa a gaban Allah subhanahu wataala kake amma yanzu zaka gani mafi yawan mutane su yikin ne a cikin masallaci amma zuciyarsu ba masallaci yake ba saboda shi yanzu da zai wuto ma shagon shebari ana tan za a yi wani ciniki hankalin shi kwata-kwata a can yake ka yi wannan cinikin ya kubuce shi wannan ayi kiran shi an ce za a yi mu za mu shi wata anguwa a nida Allah yake limai ce salamu alaikum yaje tattaro yan kudaden shi sadi alhali kuma ita sallah so ake tattaro su ce ka gaba daya kamar yuta gaban wane ne kazo gaban shi gaban Allah ne subhanahu wataala kazo kana munajati da ubangiji yaya kuma zaka raba zuciyarka rabi ka aika ma inni da rabi ka aika ta shago kai kuma kana gaban Allah kaga ai ba gaskiya bane wannan babu yanda zai sallah ka samu nutsuwa akan wannan sannan kuma ya danganta da ita kanta irin sallar da mutun yake wannan yana sawa a ce su wasu daga cikin ahlus sunna ana tuhumar cewa ahlus sunna wai ba a kowane masallaci suke sallah ba gaskiya ne in ka gano wanga masallaci in kai sallah a cikin shi sallar ka babu nutsuwa a cikin dami zakai sallah in babu nutsuwa fa jama'a Allah danta yaro a kaddara kenan ta amsu ma wanga masallaci in ka zo ruku'i akwai abin da aka ce a karanta a ciki kafin ka karanta abin da aka wada ruku'i guda daya liman har ya dago an dago daga ruku'i akwai abin da ake wadi a cikin sallah kafin ka wadi rabi liman ya kai sujada ina nutsuwa a cikin wannan sallah irin wannan sallah jama'a da kansu sun san a irin masallatan da ake yin ta amma abin mamaki sai kaji mutun ya ce mu an can wajen ne akwai wani masallaci sunan shi rumbo akwai wani masallaci sunan shi shafshaf ba gaskiya bane al'umma suna yaudarar kansu kai ka san wanga masallacin sunan shi shafshaf saboda gaugawar sallah kuma wai ka tashi takim kai jan kai sallah ni kake ni zo ibada ta kace kake yin wasa da ita zaka je inda za a gaugawa kare babu khushu'i ka kai kanka wajen kuma kai da kanka kake wadi ka sani wannan wajen ga abin da ake ci a mu masallacin da muke tarawihi December 30 an kare kowa ya watsi kowa shiga sha'anin shi mutun yana wadi da i'tizaz da al-fakhari wallahi mu ji tsoron Allah ba kayan wasa bane ba ibada kuma lokacin da mutum yake wasa yake daga muryar shi mugayen da muke yi kamar yana alfahari ne da abun alhali kuma wasa ne yake da ibada ka sani kake wasa da ibada kana alfahari da wannan abun kuma a haka in ka gama da ubangiji yaya zaka waje mishi kaga wannan kuskure ne wa'inda mutane suke aikatawa Allah subhanahu wataala yake cewa kad afraha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah yace haqiqa mu'minai sun samu rabauta wani irin rabauta kuma su waye mu'minin da suka samu rabauta sai yace alladhina hum fi salatihim khashi'un sune wa'innan wa'inda suke samun natsuwa da khushu'i a cikin sallar su saboda haka ita sallah dole ne a samu natsuwa a cikin ta da khushu'i mutun ya tabbatar da cewa gaban Allah yake so jiya mutum zai kai shi gaban alkali dan alkali na tuhumar shi an kashi a justice sai ga ya tattaro hankalin shi ya nutsu bayan ta justice komisariya zai kai mutum yana karkarwa ya tattaro hankalin shi ya nutsu amma kuma in yazo sallah sai ya watsa hankalin shi rabi kasuwa rabi gida ba gaskiya bane ba mu ji tsoron Allah sai mu daina mu tattaro hankalin mu lokacin da muke sallah mu san da cewa ita wannan sallah ita ce ibada daya daya wanda a lahira ake fara bincikawa in ka tayi lahira ka tsaya gaban ubangiji kamar yadda muka yi imani duka cewa kowa zai tsaya gaban Allah me za a fara bincikawa annabi ya ce awwalu man yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatu abin da za a fara bincikawa ma sallar ka ce in sallar ka tayi kyau aka bincika ka tsira a sallah to barkaka ko shakka babu sauran ma za ka tsira amma fa aka binciki sallar ka aka samu matsala tsakani da Allah ba kyau saboda binciken kokof za a maka inji manzon Allah subhanahu wa ta'ala kai kuma yanzu ko anan ngoku aka ma binciken kokof ai akwai matsala barantana kuma Allah da kanshi maka binciken kokof duka aikin da kai na duniya yayi an bincika shi dai bayan daya ba lalle mutum ya tsira ba to me zai saka samu tsira shine sallar ka tayi kyau ya zaka sallar ka tayi kyau ya zaman to kai ta irin ta manzon Allah sannan kuma ka samu nutsuwa a cikin ta ka kiyaye ina ne kake sallah kuma yaya kake yin sallah wannan abin zai sa mutum ya samu tsira Allah subhanahu wataala ya datar da mu nin ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh